بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren 15 ga watan al-muharram shekara ta 1448 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 30 ga watan yuni 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato babban masallacin Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samurin Zaria a Nigeria inda muka saba yin darasi a cikin littafin Al-Aqidatul Wasatiyya wallafar Al-Imam Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi rahmatullahi alayhi wannan shine darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka insha Allah. A darasin da ya gabata mun takaita tarjuma ta shi wannan malami al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mun tsallake abubuwa da yawa saboda wato yanayin lokaci abin da ya rage mana kafin mu shiga doren littafin shi takaitaccen bayani akan salon da za a bi wajen karatun littafin kamar yadda muka ambata za mu yi amfani da nuska ta Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim wani malami cikin limaman masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake da mashru'i na wato abin nan kutubul mutun wanda yake tahqiqin littafai kanana mabambanta wannan tahqiqin nashi shine wanda yake hannun mafi yawan mutane da shi zamu yi amfani insha Allah sannan zamu karanta asalin nassin littafin gaba gaba tare da yi mai sharhi takaitacce in ba inda ya zama dole akwai bukata ba za mu tsawaita mai dogon sharhi ba sannan za mu bada muhimmanci wajen gina maganganun da za a yi akan fahimtar magabata da kuma fiqhunsu za kuma mu dogara ne da sharhohin malamai daban-daban waɗanda muka yi ishara zuwa ga wasunsu da su za mu dinga amfani wajen wato fahimtar abin da littafin yake nufi sannan insha Allah za mu yi kokari mu ga mun guje ma wani zance wanda bai da alaka da karatun indai ba abin da ya zama dole dole ba duk zancen da bai da alaka da karatun ba za mu yi shi misali abin da ya shafi siyasa abin da ya shafi rigingimin yau da gobe matsalolin Najeriya waɗannan mu ba muhallin tattauna su bane akwai wurare da dama da ake magana akan irin wannan abubuwan in mutum yana son ci sai ya je can ya ji ga shirye-shirye na gidan rediyo ga 'yan jarida nan ga experts nan a nan cikin jami'a ma kullun cikin tarurruka yake aka bin shafi gudu gingimu da matsaloli tana ga wannan san wadatar wannan wanda muke shine galibi ba za ka ji shawo waje ba to da haka za mu takaice akan shi da haka masu son su ji labarin duniya su ya koyi ba za mu yi wani labari da ya shafi gingimin Najeriya ko siyasa ko zabe ko an canza vice chancellor ko an canza din ba wannan ba rigimin wuce insha Allah sannan zan yi kokari mu ga cewa karatun mun yi alakanta shi da rayuwar mu a addini ta yau da gobe idan mun ci karo da wasu shubuhohi da suka shafi aqida ko na ba da shafi addini insha Allah to waɗannan suna daga cikin mahallin da abinda zamu tattauna akai insha Allah wannan shine takaitaccen bayani akan manhajin da zamu bi wajen karatun Allah ya taimake mu sai mu je kai tsaye cikin littafin مالن يجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alayhi wa sallama tasliman mazida. Bale yace bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai nake fara wannan littafi. Alhamdulillah, godiya ga Allah allazi arsala rasulahu bil huda, wanda ya aiko manzansa da shari'a, wa dinil haqqi, ya kuma aiko shi da addini na gaskiya. Liyudhhirahu ala ad-dini kulli, dan ya bayyana wannan addini, ya daukaka akan dukkanin addinai. Wa kafa billahi shahida, Allah ya wadatar a matsayin shida. Wa ashhadu an la ilaha illallah, kuma ina shaida cewa babu abun bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah. Wahdahu la sharika lah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Iqraran bihi, ina ne tabbatar da wannan zance. Wa tauhida, kuma ina mai kadaita Allah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzansa sallallahu alaihi. Sira da aminci Allah ya tabbata gare shi. Wa sallama tasliman, Allah ya kara mai sira da aminci mazidan, mai karuwa a kode shi. Wannan ita ce muqaddimar al-Imam Ibn Taymiyyah a wannan littafi. Zamu ganta takaitacciya kuma mai haske da ma'ana mai kyau. Ya fara da bismillahir rahmanir rahim. Shi lafazin bismillah, wato malamai suna da sabani akan ita kanta bismillah. Shin aya ce a farkon kowace sura, ko ko wata aya ce ta musamman wanda aka saukar da ita don bude surori don neman albarka? To wannan zancen nabi ya fi karfi cewa bismillah wata aya ce ta musamman, Allah ya saukar da ita don duk in za a fara karatu a bude da ita. Sannan kuma za mu zo mu ji cewa bismillah wani sashi ne na wata aya a cikin suratul Nahl. Maganar wannan mata da yake cewa sayyida Balqis, da take cewa inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim, lalle an kawo mini wani littafi ko wani wata wasiƙa mai daraja daga wani mutum mai suna Sulaiman, kuma an fara rubuta wasiƙan da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Kaga yanzu wannan aya cikin Al-Qur'ani cikin suratul Nahl, kuma wani sashen ta bismillah. Sannan malamai sun hada akan cewa bismillah aya ce har ila yau ita ce ma aya farko a cikin suratul Fatiha, a bisa yanayin karatun wasu malamai. Bismillahir rahmanir rahim shine ayar farko, sannan alhamdulillahi rabbil alamin. Sannan kuma da batu akan cewa ba a furtata a tsakankanin wasu surori guda biyu, su ne suratul Tauba da suratul Anfal, ko da Allah da mai jawabi yake cewa wa baina kulli suratayni basmila la baina lamfali wa taubatin fala ta'ti biha bal qif aw sut aw sila, tsakanin dukkanin surori ana yin bismillah, amma banda tsakanin al-anfal da suratul Tauba, su wannan a yadda wahayinsu ya zo babu bismillah a kankaninsu, da haka ba a karanta ta fala ta'ti biha, kar ka kawo ta. Balqis aw sut aw sila, wannan wasu kawaid ne tajwidi. Cewa da aka yi bismillah, wannan a larabci ana ce mashi jarun wa majrur, wanda a ka'ida dole ya zama muta'alliqun bi mahzufin, akwai wani abu da ya rataye da shi. Shine malamai na nahawu suke takadiri su kuri ce bismillah abda'u, ko bismillah ibtida'i, wato ko dai a fara ko a kaddara fi'ili ko kuma a kaddara suna, kuma kowanne daga cikinsu ya zo a cikin Alkur'ani. Iqra bismi rabbika, kaga wannan takadirin shi fi'ili ne, domin iqra fi'ili ne. In ka dauki kuma bismillahi majriha wa mursa, wannan kuma takadirin sa suna ne. Saboda ya halasta a kaddara kowanne a wajen gwargwadon ma'anar da za ta fita, kuma gurgurdan sabanin da ke tsakankanin malaman nahawu a mutanen Kufa da Basra ba za mu yi ta'arufi zuwa ga sabanin su. Allah ya ce bismillah da sunan Allah Ar-Rahmanir Rahim, malai kawo mana wannan bismillah. Su kuma lafazin Ar-Rahman Ar-Rahim sunaye ne guda biyu na Allah madaukakin sarki daga cikin asma'ullahil husna wanda suke nuni zuwa ga saffantuwan Allah da siffar rahama wanda sifa ce da'ima min sifati. Shi lafazin Ar-Rahman ala wajhin ala wadni fa'alan wanda yake nuni zuwa ga al-imtila'u wal kasara, abu in ya kai ya kawo man tashi siffar da sai a ce fa'alan, kamar yadda ake cewa afshan, ghadban, sakran. Afshan wato wanda kishi ya kai ya kawo masa, hakan aka ce ghadban wanda fushin shi ya tumbatsa, haka aka ce sakran wanda ya sha giya ta yi masa tatil da ire-irensu. Haka lafazin Ar-Rahman yana nuni zuwa ga cika ne, shi kuma lafazin Ar-Rahim yana nuni zuwa ga lazimtar siffar. Ar-Rahim kamar yadda za a ce karim, kamar yadda za a ce asil, kamar yadda za a ce jamil, duk waɗannan alawazin fa'il suna nuni zuwa ga siffa wadda ba ta rabuwa da ma'abocinta. Maka cewa ne wato karimun ne to kodayaushe siffar karamci ba ta rabuwa da shi. Maka ce mashi jamilu ne to ko shi siffar jamal ba ta rabuwa da shi, ba siffa ce fari'a a gare shi ba. To sai malamai suka yi kokarin su fahimtar da mu meye bambancin waɗannan sunaye guda biyu wanda Hassan ne da Husaini. Suka ce Rahman yana nufin siffa wadda take lazima wadda ba ala wajhi ta'diya ba, wato rahama Allah cikakkiya. Shi kuma Ar-Rahim siffar da Allah yake aiki da ita wajen sadar da bayinsa da rahamarsa. Al-Imam Ibn Al-Qayyim shi yana da wata fasara daban da yake cewa Ar-Rahman dalun ala sifatil qa'imati bizzat, war-rahim dalun ala ta'alluqiha bil marhum, wato siffa wadda take lazima ita ce Rahman, siffa take kuma muta'addiya ita ce Ar-Rahim. Su kuma sauran malamai suka ce Ar-Rahman siffa wadda take kowa tana iya shafa, rahama Allah a nan duniya tana iya shafan kowa. Ar-Rahim kuma rahama Allah da take bancin mu'mini ranar alkiyama, wanda wannan shine fasarar da yafi shahara a bakin mutane. Amma kuma sai Ibn Qayyim ita din ma mai karfi ce kwarai da gaske, musamman muka lura cewa lafazin Ar-Rahman a cikin Al-Qur'ani da sauran adabiyyat na musulunci baya zuwa muta'addi, baya zuwa don nuna transitive meaning. Idan ana so a bashi ma'ana da take nuna wani ya amfana da rahaman, sai ka ji an kawo da rahim, kamar da Allah yake cewa wa kana bil mu'minina rahima. Saboda haka bismillah wannan shi takaitaccen ma'anarta da malai fara da ita. Sannan kuma farawa da bismillah a cikin rubutu ko a cikin magana duk wata mai ma'ana, wannan wani abu ne da ya zama sha'i a cikin rubuce-rubucen addinin musulunci. Sawa'un da tattafai ne ko hudubobi ne ko duk wata magana rubutacciya ko da baka, ko da baka aka yi ta, kamar yadda Al-Imamu Nawawi yake fara a cikin Al-Azkar, yake cewa yusahabbul bada'atu bilhamdillahi li kulli musannifin wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin wa bayna yadai sa'iril umuril muhimma. Musabi ne duk wanda zai fara magana ya fara da bismillah da alhamdulillahi, sawa'un rubutu zai yi ko zai karantar ne ko zai koyi karatu ko zai yi huduba a mambari ko zai nemi aure ko kuma duk wani zance da yake zancen na kirki ne ko mai muhimmanci. Ba a son mutum ya fara magana a ji ya fara ta haka kawai gatsai ille zance ne na arziki har zuwa wajen shekara sama da 100 a tarihin musulunci. Ba a samu wani wanda ya zo ya fara jawabi da sunan huduba ko wani jawabi da sunan karantawa, kawai a ji ya fara gatsai haka babu salati da sallama ba. Ko wani mutum mai suna Ziyad ibn Abi, wani sarki ne cikin sarakunan daular Bani Umayya, ya taɓa yin huduba a wajejin shekara ta 86 bayan hijira kawai yana hawa munbari aka ce kawai ya fara jawabi yana mutane kashidi yana azazzala musu zantutuka aka yi ta mamaki abu ya zama zance wanda yake yawo a cikin mutane a ana aka sa mata suna al-khutbatul batra khutba wata ke wofantacciya mara albarka ta zama abin labari abin tattaunawa da zantutuka in yanzu sai a ce tana trending go sai ta trending kenan saboda kawai ya fara zance wanda yake an saba ganin zantutuka irin haka ana yin su da salati da sallama shi kuma kawai ba salati babu sallama babu yabo ga Allah babu salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suna kafa hujja game da menene dalili akan cewa in za a fara zance sai an fara da bismillah da salati da sallama akwai mashhurin dalili ake kafa hujja da shi shine wani hadisi da aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin dhibali lam yubda fihi bil hamdi ko lam yubda fihi bi dhikrillah ko wani lafazi makamancin wannan fa huwa ajzam ko fa huwa aqsam cewa duk wani zance mai daraja duk wani zancen kirki idan ba a fara shi da ambaton Allah ba ko ba a fara shi da alhamdulillah ba fa huwa aqsam to yankacce ne daga albarka ko fa huwa ajzam to kutartaccen zance ne wannan hadisi ne mashhuri a bakin mutane al-imam abu daud ya rawaito shi cikin sunan dinsa da tirmidhi a cikin al-jami' da al-imam al-baihaqi a cikin as-sunan al-kabir nashi da abu awana a cikin littafin shi ne suna al-mustakhraj na sahih muslim da kuma wani mutum mai suna abdul qadir ar-rahawi a cikin kitabul arba'in haka na al-imam ibn hibban a cikin kitabul majruhina wa du'afa min al-muhaddithin da wasu rari daban-daban masu yawa wannan hadisi a wannan wurare da yazo isnadojinsa ba su tsira daga wasu matsaloli ba da haka zaka ga daukacin malamai suna raunata hadisi Ash-Shaykhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin littafin shi Ad-Da'ifa shi ya tafi ma zuwa ga cewa a cikin lafazin akwai wanda yake ma na ƙarya ne ba ma mai rauni kadan ba amma akwai su malamai fitattu guda biyu al-Imamu Abu Amr ibn Salah da al-Imam Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alayhima wannan malaman su sun karkata zuwa ga inganta ko hassana wadannan riwaya Nawawi yayi wannan magana a cikin littafin shi mai suna Tadibul Asma'i wal Lughat da kuma wasu magana masu kama da wannan a cikin littafin shi Majmu'u Sharhul Muhadhab haka nan anan kusa al-Allama Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahmatullahi alayhi da aka tambaye shi ya tabbatar da cewa hadisi ne mai rauni yace amma kuma aikin da malamai suke yi da shi da kuma yadda ya shahara a bakin malamai a aikace an samu malamai sun ci gaba da wato amfani da ma'anarsa yace yana nuni zuwa ga cewa hadisin koda bai inganta ba a riwaya to dai yana da inganci a wajen aiki da shi wallahu a'lam wannan ita ce ma'anar maganar sa saboda haka ana aiki da wannan ma'ana duk da hadisin bai inganta ba saboda ba yana shar'anta wani sabon abu bane dama ambaton Allah ne kuma dama bismillah lafazi ne sananne shar'antacce saboda haka idan wani hadisi yazo dan nuna karfin kwadaitarwa game da a ci gaba da amfani da shi to yana wannan yana daga cikin wuraren da ake aiki da hadisi masu rauni a cikin fadailul a'mal so da haka ba daidai bane mutum ya zo gabatar da jawabi ko karantawa ko rubutu a cikin addini ko wani abu ya tsallake yin bismillah da tunanin cewa ai saboda hadisin bai inganta ba to idan ma muka aje hadisin a gefe da cewa bai inganta ba akwai su dalilai da malamai suke amfani da su wanda suke umumat na farko shine littafin Allah alqur'ani da bismillah ya fara a yadda yake zubin shi yanzu da ka bude abin da ka fara gani bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ko da ga wannan shi ma zai iya zama dalil da istinasi shi aga shi qur'ani ya hada bismillah din da kuma hamdala. Idan muka duba kuma zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana bude sakonninsa. Akwai wasiƙu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika wa da wasu sarakuna bayan dawo shi Madina, ya aika da sarakuna wasiƙa su Muqawqis, su Kisra da makamantansu. To kowace wasiƙa idan ka duba ta za ka ga cewa ta fara ne da bismillahir rahmanir rahim min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ila fulani ila Kisra ko ila Muqawqis ko makamantan haka da sunan Allah mai rahma mai jin kai daga Muhammadu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga Kisra. Haka ne shi ma wancan sakon na Annabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Saboda haka abu ne da yake cikin sunnonin musulunci, cikin al'adu masu kyau, cikin ɗabi'u da aka yi gado daga malaman musulunci tun daga farkon zamani har yanzu, shine suna fara rubuce-rubucensu da farawa da bismillahir rahmanir rahim da salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da godiya da jinjina ga Allah madaukakin sarki. Da haka al-Imam an-Nawawi Allah ya gafarta ne a cikin wato littafin sa da muka ambata al-Azkari yake cewa ilam anna alhamda mustahabbun fi ibtida'i kulli amrin ibadi, yace godiya da yabo ga Allah da farawa da ambaton Allah mustahabbi ne a cikin duk wata harka ta mutunci. Yace kama yustahabbu ba'da alfaragi min al-ta'ami wa sharab, kamar da yake fata in ka gama cin abinci ma da abin sha abin duniya ne ma kace ana so ka gode wa Allah. Haka Ibnu Hajar a cikin Fathul Bari yana yin wannan magana, yake cewa al-ibtida'u bilhamdi washtiratu ash-tashahhudi khassun bilkhutba, farawa da godiya da sallama da salati, dogon salati da sallama a matsayin sharadi wanda dole ne. To wannan sai khutba ce, idan khutba ce ta Juma'a ko ta Idi ko makamantarsa, to wannan dole ne. Idan ba a yi ba ma, wasu malamai suna ganin bata tabbata bata cika sharuɗanta ba. Amma yace bi khilafi baqiyatil umuril muhimma, sabanin sauran abubuwa anan, fa ba'daha yubda'u bil basmalati tamma kal murasalat, idan wasiqu ne ana so a fara da cikakkiyar bismillah, wa ba'daha bismillahi faqat, wasu kuma a tsaya iya bismillahi ba sai an cike bismillahir rahmanir rahim ba, kama fi awwalil jima' wal dhabiha, kamar yadda ake faɗin bismillahi a farkon tarawa da iyali da kuma bismillahi a wajen yanka dabba. Kaga anan ba a cike ta gabaki ɗaya. Lafazin bismillah muhimmin lafazi ne a cikin azkar ɗinmu na yau da kullum, kuma wuraren da muke ambaton shi suna da yawa, kuma wajibi ne musulmi ya kiyaye saboda ya samu ladaddaki na kasancewa cikin masu yawaita ambaton Allah a kodayaushe. Mun dai ji na farko a wurin karatun Alkur'ani, ko wannan kam abu ne da yake mutawatiri a cikin karanta Alkur'ani, kamar yadda Shafi yake cewa wa basmala baina suratayni bi sunnatin rijalun namauha durbatan wa tahammula, wa basmala baina suratayni bi sunnatin, yace ana yin bismillah tsakanin surori guda biyu. To wannan kuma wani karatu ne na daban ba masu mishige shi, rijalun namauha durbatan tahammula, harufin farkon kowane da ma'anarsa, amma dai ya mana ishara ibuwa ga cewa ana yin bismillah a farkon karatun kowane karatu da kanta na Alkur'ani. Aka ce maka me dalili? Dalili shine haka aka nakalto kabiran an kabir. Ita isti'aza Qur'ani ya ambata cewa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim, amma ita bismillah Qur'ani bai ambaci cewa fa basmillah ba, inda aka ambaci wannan, amma kuma a aikace haka ake. Har ma da wani zai karanta Qur'ani bai bismillah ba, za a yi ta mamaki me yasa bai bismillah. Wuri na farko kenan. Wuri na biyu, ambaton sunan Allah bismillahi a wajen alula, saboda hadisi da ya tabbata al-Imamu Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah da al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi, babu alula
ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a wajen alularsa. So da kaya daga cikin azkar din da yake yi a wajen fara alula shine fadin bismillah a san da zaka fara alula. Wuri na uku akwai wurin cin abinci ko shan wani abin sha. A cikin hadisin da ke cikin Muwatta ta Imam Malik da littafin Bukhari da Muslim, hadisin wannan yaro Umar dan Abi Salama da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi, ya gulam samillah wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika. Ya kai yaro, kafin ka fara cin abinci ka ce bismillah, sannan ka ci daga abin da ke gabanka kuma ka ci da hannunka na dama. Wuri na hudu shine wanda Ibn Hajar ya ambata mana, inda zabahi wan nahar, wurin yanka dabba. To a cikin duka waɗannan wuraren da muka ambata, babu wuri da yake da ƙarfin dalili ma kamar wurin yanka dabba. So da fiqhin musulunci, idan ma ka yanka dabba aka tabbatar baka ambaci sunan Allah ba, tayi menene? Tayi mushe ko? Da gangan idan kake ambaton sunan Allah, gashi dai an yanka din jini ya zuba, amma sunan ta mushe. Saboda Allah yana cewa wal hudna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum, ko me yace ma, lakum fiha khairun, azziki ne gare ku, sai Allah yace fazkuru smallahi alaiha sawaf, ku ambaci sunan Allah a kan yanka su sawaf, alalin suna an kwantar da su. Fa idza wajabat junubaha fakulu minha wa atimul qani'a wal mu'tar, zuwa ƙarshen aya. Kaga wannan umarni ne daga Allah madaukakin sarki akan cewa fazkuru smallahi alaiha sawaf. Sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai yake cikin sahih al-Bukhari, yazo yanka dabba satalayya da ya kwanta da ita ce bismillah allahumma taqabbal min muhammadin wa ali muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Dabba kansa da yanka aikace shi da ambaci sunan Allah, yace da sunan Allah nake yanka wannan dabba, Allah ka karba ma ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ji shi da ni da iyalan gidana. A cikin Muwatta ta Imam Malik akwai wani asari na wani malami cikin tabi'ai mai suna wato Yahya Abdullahi ibn Ayyash, Abdullahi ibn Ayyash al-Makhzumi, Abdullahi ibn Ayyash ibn Abi Rabi'at al-Makhzumi, jika ne ga wani sahabi. Wannan mutumin ya sa bawansa ya yanka mai dabba, bawan zai yanka dabba rago ko akuya ko makamanci haka, sai bai ya ambaci Allah ba, sai yake ce mishi samillah, ka ambaci Allah mana. Fa qala kada sammaitu, aina ambaci Allah yana gaddama. Yace mishi wai hak qultu laka samillah, yace na ce maka ambaci Allah, yace kad sammaitu, aina riga na ambaci Allah. Sai Ibn Ayyash yake cewa, yace masa wai haka, imma an tusammillah wa imma anni la at'amuha abada, yace ko ka ambaci Allah in ji ka ambata, ko kuma wallahi in ka ba zan ci ba. Saboda wato mahalli ne na tabbatar da an ambaci Allah din, saboda wannan a cikin babi ne mai nauyi. Wuri na hudu kenan ko? Wuri na biyar da ake so mutum ya dinga ambatan bismillah shine wurin tarawa da iyali. Idan mutum zai je gun iyalinsa, ya zo a cikin hadisin da ke cikin Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa dashi da mahaifinsa, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytana wa jannibi shaytana ma razaqa shaytana ma razaqtana, da mutum idan yazo tarawa da iyalinsa zai ce, ya Allah da sunanka nake wannan mu'amala da iyalina, Allah ka nesantar da mu daga shaytan, kuma ka nesantar daga shaytan daga abin da zaka azurta mu, da Allah zai kaddara samun tsatsa tsakanin su da an cire rabon shaytan daga dan. Wannan hadisi ne wanda yake sahihi, yana cikin Bukhari da Tirmidhi da Abu Dawud. Kaga shi ma shar'anta fadan bismillahir rahmanir rahim ko bismillah faqat a wajen ainihin wato tarawa da iyali. Akwai wurin shiga gida, shine wuri na shida kenan. Idan mutum ya zo shiga gida, akwai hadisi duk da yake isnadinsa yana da ɗan rauni, fadin addu'a bismillah waladna bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna ta fuskar isnadi wannan riwaya tana da rauni amma ta fuskar ma'ana ce mai kyau kuma babu nufin yin addu'a da ita ga wanda zai fita daga gidansa hakanan shiga da fita masallaci shine wuri na takwas kenan ko na bakwai wuri na bakwai shiga da fita daga masallaci dan mutum zai shiga daga masallaci ko zai fita ya zo a cikin hadisin Abu Dawud cewa idza dakhala ahadukum almasjida falyusallim ala nabi sallallahu alaihi wasallama thumma liyaqul allahumma iftah li abwaab rahmatik saboda ka cikakke addu'a shine bismillah was salatu was salam ala rasulillah allahumma iftah li abwaab rahmatik wajen shiga kenan wajen fita bismillah was salatu was salam ala rasulillah allahumma inni as'aluka min fadlik to sannan akwai addu'ar shiga daki ko wani wuri makamancin haka ita ce na takwas kenan bismillah allahumma inni a'udhu bika na fita ne wannan ko wannan shine na shiga na fita shine bismillah allahumma inni a'udhu bika an adhilla aw udhal ko na'am an adhilla aw udhal aw adlima aw udlam aw ajhala ajra alayhi zuwa karshen ta wannan addu'a ce mai karfi kwarai da gaske kage ita ma ta fara da bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yayi ta idan ya fita daga gida idan wani shedanin aljani ya ga wani takadarin aljani yana nema ya kawo mishi farmaki sai dinga mai kashiri yana cewa wannan yana cikin kariya Allah to tabi inda ke karantar da daliban shi wannan hadisin yana cikin karantar da su hadisi sai zama hannun shi daya a shanye yake sai suna ta kallon hannun shi to kai ya aka yi hannunka ya shanye yace kuna kallon hannuna yace wannan addu'ar ina tabbatar muku tsakaina da Allah tana aiki amma ranan da Allah ya kaddara mun wannan abin zai faru da ni sai na fita gidana sai na manta ban yi addu'a ba saboda kai dan Allah ya rubuta mutum wata kaddara yana iya ya manta ko ya gafala sai kaddara ta faru gare shi amma in dai yayi yana mai yakinin Allah ne yake yi don Allah ya so babu wani cutarwa da shaitan zai iya masa rana to haka wajen hawa abin hawa raƙumi ko jaki ko a zamanance a ce mota ko babur bismillah subhanahu wa sakharna hadha wa ma kunna lahu muqrin shi ma da bismillah yake farawa haka wajen bacci idan mutum zai tafi bacci akwai addu'a tana cikin sunan nasai al-kubra da littafin amalul yawmi wal laila na ibn sunni addu'ar bismillah allahumma laka aslamtu wajhi wa aslamtu wajhi ilayka wa alja'tu dhahri ilayka wa fawwadtu amri ilayka wa wajjahtu wajhi ilayka zuwa karshenta addu'a ce da yake wajen kwanciya ita ma ta fara ne da bismillah haka akwai lafazi daban na addu'a bacci shi ma galibi shi aka sani bismika allahumma ahya wa amut ko bismika allahumma amutu wa ahya ayin da mutum zai kwantar da hannunsa ko kansa akan filo hakanan wajen fita tafiya ga wanda zai baggani bismillah allahumma anta as-sahibu fi safari wal khalifatu fil ahli wannan yana cikin moda ta imam malik sunan allah nake fita daga gida ya allah kai ne abokin tafiyata kuma kai ne majibincin iyali na da ran bani hakanan a wajen shiga ban daki cikin hadisin al-imam abu daud da tirmidhi da ibn majah manzo allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sitru ma baina al-jinni wa awrati bani adam idza dakhala al-kanifa an yaqula bismillah abinda zai lullube maka ya sirce ka daga aljanu shedanin aljanu shiga tsaraicin ka idan zaka shiga ban daki shine ka ce bismillah wannan da ita ke wajen shiga ban daki wajen cire sutura da sauransu kuma haka ba akwai aljanu da suke ladewa a ban daki waɗanda suke kawai so suke shiga tsaraicin mutane su ta dariya kamar yadda akwai aljanu da suke ladewa a cikin ɗakunan mutane idan ka shigo baka yi bismillah ba baka yi addu'a ba sai su yi ta farin ciki suna cewa mun samu wurin kwana mun samu wurin abinci idan ka zo cin abincin baka yi bismillah din cin da aka ambata wajen cin abinci ba sai su gaito yan uwan su ce mun samu abinci sai su cinye maka abinci tare da ka ci da su sannan in kai bismillah sai kuma su ce bari mu tashi mu tafi la mabita wala ta'a babu abinci ba wurin kwana to haka mutumin da yake saurara da iyalinsa baya addu'a yakan sadu da iyalinsa ne tare da taimakon shedanin aljanu ba tare da ya sani ba Allah ya sani to wuri na gaba shine wurin ruqya yo mutum addu'a tufi bismillah allahumma inni a'udhuka bi kalimatin lahi tamma min kulli shirri irin wadannan addu'o'in da yake su ma saba tare da bismillah ana iya karanta ta ma ita kadai a matsayin ruqya kafa bakwai ko na makamancin haka haka wurin rubuta wasiya Anas bin Malik yake bada labari kamar yadda yake cikin littafin Al-Baihaqi da sunan na Imam Ad-Darqutni da Musannad na Abdul Razzaq As-Sanani ana yake cewa kanu yabda'una kitabata wasayahum bi bismillahir rahmanir rahim magabata sun kasance wanda yake wasiya yakan fara da ambatan Allah yace bismillahir rahmanir rahim a wajen wato rubuta wasiyarsa duri na ƙarshe da zamu ambata shi ne wanda ya shafi karatu shine wurin rubuce rubuce da tafai da wurin rubuta takaddu da wurin rubuta maqaloli ko hudubobi ko makamanta haka ya tabbata cewa malaman musulunci ba su wofantar da amfani da waɗannan lafaza masu albarka a wajen rubutunsu ba bismillahir rahmanir rahim har zuwa ƙarshen abin da suke fada dan kwaikwayo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne fara rubuta wasiƙa da bismillahir rahmanir rahim a wannan al'umma ta mu kamar yadda muka ji a baya sannan za mu iya tuna kissan sulhu Hudaybiya da aka zo bayan an gama duk tarkatarkar da za a yi aka yadda cewa to za a rubuta kalmomin sulhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ina da rubuta bismillahir rahmanir rahim hadha ma salaha muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama quraisha rubuta cewa da sunan Allah mai rahama mai jin kai wannan shine sulhun da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi da quraishawa to shine sai suhailu dan amr lokacin da musulunta ba shine representative na quraishawa sai yace da yadda ba yace da yadda a rubuta bismillahir rahmanir rahim ba su ba sai yadda wannan kalmar ba ne za a rubuta suka ce a rubuta abinda suka saba rubutawa jahiliya bismika allahumma ko na wannan lafazi makamanta saboda taurin kai irin na kafiri Allah ka tsare kaga annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake rubutawa bismillahir rahmanir rahim min muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hirakal azimur ruh da ira'iran su so da kawannan shine dalili game da farawa da bismillahir rahmanir rahim to makalle hamdalah da malami yace alhamdulillah godiya ga Allah alladhi arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko da manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi da addini na gaskiya liyi zhirahu ala ad-din kulli dan ya daukakar da shi akan addine gaba ɗayan su wa kafa billahi shahida Allah ya isa shida akan cewa wannan zance da nake faɗa gaskiya ne zamu ga cewa wannan lafazi na alhamdu wani lafazi ne da ibnu taymiya ya rakkaba shi bai fara da khutbatul haja wanda ita ce ta zo a cikin riwaya ba idan muka bi adabiyat na addini zamu ga cewa a wurare da dama ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jawabi fahamidallaha wa asna alaihi fahamidallaha wa asna alaihi sai gode wa Allah yayi mishi jinjina kaga wannan labari ne din kullalle me nau'in godiya da jinjinan da yayi masa ba a bayyana ba amma wani hadisi a cikin sahih muslim ya zo da bayani akan cewa wajen wannan yabo da jinjina da godiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan lafazi ne na al-khutbatu ko khutbatul haja allati kana yu'allimuha ashabu ibn mas'ud yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana koya mana innal hamdalillah at-tashahhud fil haja wani mutum ya taba zuwa ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana makka yace shi da daddan amini ne ga mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Taif ya ji labarin cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya samu tabuwa a hankalinsa wato irin yadda labarin ya kai musu inda Quraisha suke ba da labarin cewa وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون فيا سمو wannan labarin cewa ai wai wai takuwa hankali ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga wannan mummunan mataki daka yazo saboda zumuntarsa da manzo Allah da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya mushi magani shine maganin mahukata ne Nabi sallallahu alaihi wasallam da ya cire komai ba sai ya karanta mushi khutbatul haja daga farkon ta zuwa ƙarshen ta da yaji zancan sai ya ce na jima ina jin zantuttukan bokaye da matsafa da masu hikima da masu fasaha amma ban taba jin irin zance irin naka din nan ba kamar mai ta mun shi Nabi sallallahu alaihi wasallam mai ta mun shi suka yi haka a kafa da ƙarshe musulunta so kaga zance ne mai albarka wanda yake ne da ya fito daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malamai suka bada muhimmanci akan cewa lalle qutul haja ita ya dace a dinga bude duk wani zance da ita saboda ta fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin yayi mata littafi na musamman inda ya takhrijin hadisanta da kuma bayani akan fawaid dinta haka shi ma Ibn Taymiyyah dinna rahmatullahi alaihi a cikin majmu'ul fatawa yana da wani bahasi na musamman a game da qubatul haja to amma me yasa anan da wasu wurare suka tarar wasu malamai suna farawa da wani zance daban wanda ba shi ba saboda haka din ya halasta me yasa ya halasta saboda an samu tun daga malaman farko cikin tabi'ai da na bayan su a rubuce-rubucen su da hudubabin su ba su lazimci farawa da qubatul haja wannan rashin lazimtar yana nuna halasci wato su ma sukan kawo zancensa na fasaha idan ka koma hudubin sayyidina Ali hudubin mutane irin sayyidina Umar radiyallahu anhuma da makamantansu zaka samu suna da hutubobi da aka ruwaito a cikin littafin musulunci wanda suka fara da wani salon zance na hikima wanda dai a cikin shi akwai yabo da jinjina da kadaita Allah da salati da tsarkakewa da gaisuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su ne abin nema idan mutum yayi khutbatul haja to ita tafi falala idan bai yi ta ba to bai yi bid'a ba saboda wasu kuma suna tsanantawa da zaran sun ji wani mai jawabi ya fara jawabi bai khutbatul haja ba ko bai yi ta cikakkiya ba sai ga usabe ko suna tsaki suna cewa ai shi ma jahili ne iya dai karatun ka kenan ya halasta a fara da wata khutba wanda ba ita ba in dai a cikin ta babu wani zance mummuna ko zance wanda yake mai zaurance ko gwaranci amma dan ga magarin hutubobi da kullun ake ji a bakin limamai da malamai da cikin littafin su wannan ba laifi bane insha Allah amma dai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi dacewa yace wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida cewa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wanda guda sharikala iqraran bihi wa tauhidan ina ne tabbatar da wannan zance kuma ina ne kadaita Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a kira shi da bawan Allah ya zabi ya zama bawan Allah fiye da duk wani mukami da Allah zai Allah ya bashi mukamai da yawa ya bashi mukamin annabta da manzanta da khulla ya bashi mukamin abin nan al-maqamul mahmud amma duka yafi son inda Allah ya kira shi da suna bawa subhanallahi asra bi abdi yafi son irin wannan kiran wata rana musamman Allah madaukakin sarki yayi kowani mala'ika yazo tare da mala'ika jibril bai taba zuwa duniya ba wannan mala'ika sai a rana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jibril wannan kuma fa ya ce wannan kuma wani dan sako ne da ya kawo ni sako na musamman me ya sakon shi ce Allah ya ce a gaya maka ka zaba ko dai a maida kai annabi ne sarauta irin Sulaiman wanda za a baka komai wal Sulaimanar riha buduha shahru warwaha shahru wa alanna lahu aynal qitr gayi nan awwa iri daban-daban a sa aljanu ma su dinga rasuna a gaban ka ya mun lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal dawari wa qudur rasiyati ay malu ala daud shukra a sa ka dinga jin zancan dabbobi ullimna man taqattain wa utina min kulli shay'in shi kana san irin wannan mukamin ko kuma kana san irin annabi Isa ka zama bawan Allah manzo amma kuma wanda bai da komai a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shuru sai ya ce malaika jibrilu to ka bani shawara wanne kamata in zaba ka kadara kai ne zaka baka irin wannan zaba ai dukkan mai irin Sulaiman Allah mu zaba ko ai saboda atina fi dunya hasana fil akhirati hasana amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi magana ya nemi wato ra'ayin wani expert shine jibrilu ko jibrilu saboda kusancin shi da Allah da sanin ya kamata sa sai ya ce mishi ka zabi irin na annabi Isa saboda Allah ya fi san irin wannan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na zabi irin na annabi Isa Abdullahi wa rasulu faqat bawan Allah manzan Allah wanda duniyar nan bata sha mai gaba ba annabi Isa har zuwa ran da Allah ya dauke shi zuwa sama bai da riga kwaya ɗaya ta shiga mutane wanda an gan shi za a buɗa mai ya wuce talaka ne fitik da ka sani Allah ya ƙara mai salati da aminci sai ka shima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zabi wannan matakin kisa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu har ya bar duniya bai tara komai ba bai bar gado ba bai bar dukiya ba ba abin da ya bari saboda kamar da yake cewa mali walid dunya ni ina ruwana da duniya ni a cikin duniya kamar matafiyi ne wanda yayi tafiya yayi tafiya ya gaji ya sami inuwa ya zauna zai huta an jima kadan ya tashi ya cigaba tafiyarsa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki duniyar kamar kawai yaya da zango a wani waje zai ci abinci ya sallah ko ya dan huta ya ci gaba da tafiya to da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son sunan Abdullahi dinnan wa rasul inda Allah yake kiran shi da lafazin ubudiyya ga ubangijinsa da kuma lafazin cewa shi dan sakon Allah ne madaukakin sarki wannan babbar daraja ce da Allah ya bashi wanda take wato madaukakiya fiye da duk wata daraja da wani yake tunani sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida Allah ya kara mishi tsira da aminci da salati kari akan kari sai malik shi amma ba'du fa hadha atiqadul firqati najiyatil mansurati ila mislaki al-sa'a ahli sunnati wal jamaa ana ku akwai amma ba'du din nan babu yawa babu shi a nuskar da wannan nuskar da muke yi tibaji lalle babu shi a wannan nuska da muke itimadi ta malam musul kas amma wasu kuma hala suna da wata nuska tana dauke da wannan lafazi na amma ba'du wannan lafazi na amma ba'du dama shi ne lafazin da ake canza salan zance da shi bayan an gama hamdala da salsala din za a fara wata magana kuma sai a fara da amma ba'du Imam al-Bukhari habbabi yayi mata babu man qala amma ba'du ba'da alhamdi was salatu was salam babun da ke bayani akan wanda ya ce amma ba'du bayan yayi hamdala da salsala da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ce amma ba'du bayan haka malaman tarihi sun yi sabani mai yawa akan wai waye ya fara amfani da wannan lafazin kamar yadda waka yake cewa jarul khulfu amma ba'du man kana badi'a biha udda aqwalan wa dawudu aqrab yace akwai sabani da malamai suka yi game da lafazin amma ba'du waye fara amfani da ita yace zantutuka mabambanta wasu suna ganin annabi Dawud alaihi salam shi ya fara amfani da ita kuma shine ma'anar fadin Allah an bashi faslul khitab shine ma'anar faslul khitab da aka bashi wa qussun ko kuma quss ibn sa'id afwan kafin nan wa yaqubu ayyubu saburu wa adam wasu suka ce annabi yaqub ne alaihi salatu wassalam wasu suka ce annabi ayyub wannan annabin mai hakurin nan da ya fama da cuta wasu suka ce adamu uban mutane gabaki daya wa qussun ko kuma quss ibn sa'id al-ayadi wani malamin kirista ne a zamanin jahiliya balarabi ko kuma suhuban wanda yake cewa suhbanu wa'il wani mutum mai fasaha a zamanin banu abbas wa ka'abun wani ne ma na mutum sunan wa ka'abun wa yunus ya suna makamcin haka wannan dai duka zantuka ne na malamai da suke ambata akan menene asal lafazin amma sunna ta wuta tabbatar da ita sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta yi tabannin fadin amma ba'da hadisan da wato za a yi zance to ita amma ba'du da abin da zo bayan ta wajibi ne ya fara da fa'ul amma ba'du fa aqulu ko fa hadha ko fa inna Allah ta'ala yaqulu amma ba'du fa usikum bi taqwallah wannan shine aljadda a larabci farawa da fa'ul ko da yake ce mata fa'ul fasiha idan mutum ya cira fa'ul yace amma ba'du hadha i'tiqadu alfirqati najia ko dai a ce yayi waranci ko a ce yayi kuskure ko kuma a nema mishi mafita ana yana nema mishi mafita idan mutum ne mai daraja mai karamci ba a so a yi saurin kuskurantar da shi domin ya zo a cikin sahih bukhari wani lafazi cikin hadisin barira da annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma ba'du ma balu aqwani ko ma balu rijali ai kusan kisa barira ko wata mata din nan baiwa da talugun aisha cewa aisha ta taimaka mata ta yanta ta ta koma gun mutanen ta suka ce sun yarda amma da sharadin su za a baiwa wilayarta nabi sallallahu alaihi wasallam yace a la wala la wala liman al wala liman ataqa hadisin fi barirata thalas sunan to da aka kai aka kawo sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya jawabi sai aka roto cewa yace amma ba'du ma balu aqwam yace fa ma din ba to wannan da ya fada ya zama hujja game da halastin a kawo amma ba'du abin da ke bayan ta babu fa'ul duk da yake akwai itirad shine malaman nahwu na larabci grammarians ba su yadda da hadisi lafazin hadisi a matsayin ɗaya daga cikin masadir da ake iya tabbatar da sahihancin larabci malaman nahwu basara musamman me yasa ba wai dan sirrin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a harkar ilimin hadisi akwai halastin ruwaito hadisi da ma'ana wato ba kamar qur'ani da dole a ruwaito shi da lafazin shi keke da keke ba wajen hadisi ya halasta ka ruwaito shi da ma'ana a wajen riwaya da ma'ana kuma masu riwaya suna da tasarrufi da ma'anar da lafazin sannan galibin su masu riwayan sun rayu ne ma a bayan zamanin riwayan lugha bayan hududul mi'ati kuma wasu su ma ba larabawa bane wasu su ƴan uwanmu ne masu suna da wani yare daban farisawa da turkawa da makamantansu saboda haka babu mamaki dan sun zo fadan larabci sun yi kuskure ha kuskuren kuma ya zama gama gari har a dauka daidai kamar yanzu mu nan da muke hausawa nufawa bare-bari kanuri fulani muna yin turanci misali na english muna yin larabci ko muna buga wannan hausa ta zama gama garin yare zamu ta kurakurai ban ma san muna yi wata gida sai an samu kwararrun masana harshe in ka zo nan department na english ko na french ko na hausa ko na arabic su ne zaka ji suna kakalancewa nan kuskure nan daidai ne an gwaro mu da abin da muka faɗa aka fahimta a matsayin mu na gama garin mutane ko zamu faɗa to kaga ashe maganganun mu yanzu ba su zama hujja akan sahihancin turanci ko sahihancin larabci ba dan mu ba larabawa ne ko turawa to haka masu riwaya hadisi da daman su akwai wadanda sun kasance ba larabawa bane saboda haka sai malamai suna taka tsantsan wajen yarda da ainihin wato kafa hujja da kalmomin da suka ruwaito wajen tabbatar da ingancin larabci duk da yake daga baya wasu malamai suna karba kamar al-Imam Ibn Malik da al-Hafiz Suyuti a cikin Jam'ul Jawami' sun naƙashe wannan magana suna ganin cewa lalle in ba dai wani kuskure ya bayyana ƙararrawa to bala mani'a ana iya amfani da lafazin hadisi wanda yazo musamman lafazin wata addu'a ko lafazin wani ruwaitaccen magana daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ana iya itimadin sa wajen tabbatar da wani abu da yake larabci to a ƙarƙashin haka za a iya tabbatar da wannan ko kuma a kore shi wallahu ta'ala alam yace amma ba'du فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة فهذا وأن اللتاتي i'tiqadul firqatin najiya shine abinda al firqatun najiya kungiyar nan da za ta tsira al mansura wacce ake taimakonta wannan shine kudirinta ila qiyamis sa'a tun daga yanzu da yake magana shekaru 700 baya har zuwa duniya ta tashi ahli sunnati wal jamaa wannan badari ne wato i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa al fiqatun najiya da al taifatul mansura da ahli sunnati wal jamaa duka dai abu daya ake nufi cito wannan shine i'tiqadin su su waɗannan jamaa da ake kira da suna al firqat ahli sunnati wal jamaa ko kuma al taifatul mansura ko al firqatun najiya dana ganin bari mu dakata anan saboda yanayin lokaci idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan wannan gaba fa hadha i'tiqadu al fiqatin najiya taifatul mansura mu ji su ake nufi da su da kuma wasu daga cikin fawaidu takaitattun insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala ali wa sahbi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته